mace ta ki aure ko in miji ya samu ya tafi ko kuma duk saurayin da zai zo sai sun yi fada sai an rabu daga garshe ko kuma kwata kwata ita hankalinta ma baya kan aure tai ta tiritiri tana kama kame na rantsa da mutuncin manzon Allah wannan sirrin in dai zaki nemi wannan hayakin ki amshe shi ki jarraba game da wannan mas'ala guda hudu da na fada akan matsalar miji matsala na iska matsala na kambun baka matsala na maita in dai wani malukin mutun ne ke jifa ko iska kike da ita a jikinki na rantsa da Allah in dai an jarraba wannan sirrin an rabu da wannan matsalar har abada alfarman sayyidul wujudi sai dai ki nemi maganin farin jini da yinki dawo da samarinki ki aure amma banda maganar kina neman wani abun nan akan guduwan samari ko lalacewar dukiya ko kuma yawan tashin gobara a gida ko kuma kwata-kwata mutun ya rasa gaba ya rasa bayansa cikin al'umma shi yaga kamar dabba yake rayuwa ki jarraba wannan sirri na hayakin nan na dade ina muku bayanin wannan hayaki da yawan mutane kuma na tabbatar cikin kullun ina samun kiraye-kiraye wajen godiya da ake wadanda suka jarraba na kuma yi bayani in baki da hanyar da zaki iya hada wanda muka fada to ki mana magana amma in kin san baki fice Niger zuwa Nigeria ba in har kana Nigeria ko Niger kai magana a WhatsApp ko ka kira mu sai a aika maka da hadaddan sa ka jarraba ka jiya ake jin wannan hayaki hayaki ne mai mutukar karfin gaske an hada shi da sirrin kunfaye kunu ta ayar Allah ku jarraba shi za ku sha abin mamaki ga yadda ake hada hayakin kamar haka dan Allah ka taba jarraba wannan dafa inda ake amfani da shi wajen koran iska jifa koran makaru shin kin taba hada wannan kin jarraba ko kin taba karban namu kin jarraba game da abin da ya shafi matsala ta jinnul ashik ko kuma kana bukatan ka samu dabai mato ibidal sihir gaskiya wannan sirrin yan uwa mujarrabun ne bazan cika muku baki akan sa ba ga duk mutumin da yake fama da matsala ta makaru ko matsala na sihiru ko matsala na jifa ko wani matsala na maita wallahi alazim wannan hayakin in dai ka mallake shi ko ka hada wanda zan maka bayani akan sa in Allah ya yarda game da wannan matsala guda uku da na fada sai dai ayi wata hanya amma banda wannan wallahi sai dai a canja wata hanya alfarman sayyidina rasulullahi ba shi da wala barin ga ya muku yadda ake yi a samu kashin tunku kashin kura biyu kenan ko sai kashin tumbin raƙumi kashi uku ake samu kashin tunku kashin kura kashin cikin tumbin raƙumi wannan an yanka shi kashin da yake cikin sa bai fitar ba a shanya ya bushe kashin cikin tumbin raƙumin idan ya bushe a ɗebo wannan kashin tunku kadan kashin kura kadan kashin cikin tumbin raƙumi kadan a hada su a dake a turmin karfe an fahimta bayan an dake ana samu turare guda biyu na farko duk yadda za a yi karka yadda a mista maka wannan karka yadda a mista maka shi na rantsa miki da Allah in kika hada wannan akan matsala na jinnul ashik ko kina fama da matsala na kambun baka ko matsala na sihiri ko wani jefe-jefe duk abin da ke karya garkuwar jikin dan adam in dai wani mutum ne malukin mutum ko iska ke yin sa na rantsa da Allah da ke da ƴaƴanki za ku samu kariya game da sharrin wannan abun kuma wannan ba iya mutun daya ba na baiwa duk al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kika dauka ke ma ki yi wa ƴaƴanku wanda bai da dama yayi mana magana ya samu hadaddan sa amma fi iya waɗanda suke a fadin Najeriya da Niger duk inda kake wannan za a aika maka da shi garanti duk wanda yake bukatar sa akwai hadadde wanda zai iya hadawa mun bashi har gindin ya hada ya taimake su shi ma an yi abin dan al'umma annabi Muhammad ta amfana sallallahu alaihi wasallam wanda yake da dama ya hada ya taimaki wasu wanda bai da dama ya karba ya jarraba in ya ji dadin sa ya karba ma wanin sa haka ake yi na ba ku shi al'umma annabi Muhammad wanda yake bukata kuma ya duba cikin profile akwai number ya dauka sai mana magana a WhatsApp ko ya kira ga wanda yake bukatan wannan hayaki bayan an dake shi akan samu idan an hada kashin an daka a turmin karfe abu na gaba shine ana samun turaren ruhul jinnu da company ku fada ruhul jinnu da kamfani guda biyun nan sai a juye kwalban su bibbiyu wani yanayin yadda yake bukata in kina son yayi karfi sosai to kamfanin ki sa guda biyu ruhul jinnu guda daya sai a hada a bude murafan su a juye su a ciki kamar yadda ake mutsike tsaki ana yi ana mutsuka hayakin ana mutsukawa ana sa turare duka sai an gama zubawa ya sha iska a karanta yasin daya suratul tauba daya falaki uku nasu uku atal kursiyu uku laqad ja'akum uku fatiha uku a tofa duka a ciki a tofa a ciki a sami yaran da basu balaga ba kamar mu anan mukan sa almajiri a sami yaran da basu balaga ba kamar guda uku su tofa ayatul kursiyu kafa uku uku. Ayatul kursiyu kafa uku uku yaran da basu balaga ba yan kananu in sun gama dau abin sadaka a basu. Wannan hayaki daga wannan lokaci ya hadu abinda ake masa kawai shine akan samu a samu abu mai kyau a zuba shi kamar ko leda ko tsumma ko wata farar roba haka da aka tabbatar za ta rike shi an fahimta ba sa'annan waɗanda suka fi buƙatar abin yayi ƙarfi sosai to tin a can baya kafi in an daka wannan hayaki in an daka wannan hayaki akan samu yaron da ya iya rubutu wanda bai balaga ba yaron da ya iya rubutu wanda bai balaga ba ƙarami kenan sai a sanya shi rubuta wannan ayar kamar haka fa fahamna ha Sulaiman kafa 41 kawai zai yi gashi nan bai da wahala fa fahamna ha Sulaiman shi za a rubuta kafa 41 tun lokacin da aka daka wannan kashin tunku kashin kura kashin cikin tumbin ragumi tun san da aka daka an fahimta sai a zuba wannan rubutu a cakuda a cakuda a cakuda kafin ma a sa turare ake sa wannan tsakani na da girman Allah ƴar uwa ko dan uwa duk wanda ya hamu ya gwada wannan sirrin na rantsi da Allah indai akan matsalan iska ko mace ta kiyin aure ko mace ta kiyin aure ko ta ki samun mijin aure ko duk wanda yazo yana tafiya gaskiyar al'amari wannan indai an jarraba wannan daga rana an fita daga wannan matsala in Allah ya yarda domin mujarrabun ne wasu sun yi sun ji dadi wasu sun jarraba sun dace da yawan mutane kuma ki jarraba ko ki hada kamar yadda na fada in kuma kina fadin Najeriya ko Niger ki mana DM ko ki mana WhatsApp ko ki kira sai a baki hadaddan saki jarraba ki ji a yake hayakin mu mujarrabun ne kuma duk wani abu da aka tabbatar in dai yi miki shi akai tun daga kan baki sihiri makaru kambun baka maita wani kullakullan banza in dai an jarraba wannan lakil azimi ya lalace ya kare kowanne irin sihiri ne